Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su yi kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kawo mutane sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarro assalamu alaikum, barkanku da safiyar rana Asabar. Sunana Sarfil Hashin Kumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma da farko sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya kara kaimi a zargin da yake cewa binciken tsige shi wani yunkuri ne da abokan adawansa da suka dade suna yi domin su hana shi lashe zaben shekarar 2020 kana sambarar da gwamnatinsa. Wani guda bayan da jami'an majalisar Democrats suka kare mako na biyu na sauraren bahasi a bainin jama'a daga jami'an fadar White House da wasu jami'an gwamnati, shugaban kasar ya cakkaki 'yan Democrat din akan wata hirar waya da ya yi da labaran talbijin Fox na kusan sa'a guda. Yayin da yake hira da mai gabatar da shirin Fox and Friends, Trump ya yi ta zargin da ya saba yi wa 'yan Democrat cewa suna auna kwamitin yakin neman zaɓensa ne tun da fari. Yana mai da tababar cewa fadar White House lokacin shugaba Barack Obama suna da hannu a cikin wannan abu. Shugaban da ya yi zargi ne yana kuma cewa fadar White House karkashin Obama tana satar hirarraki da jami'an yakin neman zaɓen Trump ɗin suke yi, sai dai ya yi wannan zargin ne ba tare da gabatar da wata shaida ba. A ranar 9 ga watan Disamba ne ake sa ran ma'aikatar shari'a za ta fitar da rahoto akan yadda hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta gudanar da bincike akan yadda Russia ta fara katsalandan a zaben Amurka. Babbar kotun Hong Kong ta juya shawarar da ta dauka a baya, ta kuma maido da haramci akan zanga-zangar kin jinin gwamnati da ake rufe huskoki. Hukumomin kotun hukuncin kotun ta jiya Juma'a na cewa gwamnati za ta iya karfafa dokar haramcin tsawon mako guda. An tabbatar da haramcin ne a cikin watan Oktoba, inda aka yi amfani da karfi da ba a saba gani ba wurin hana rufe huskoki. Sabuwar shawarar na zuwa ne yayin da 'yan sanda suka ja damara game da yiwuwar samun tarzoma a zaben kananan hukumomi da za a yi a gobe Lahadi. Yayin da kotu ta haramta wannan rufe huskokin, ta ce matakin ya keta haƙƙin masu zanga-zanga ainun. Majalisar Dokokin China kuma ta bayyana rashin gamsuwa da shawarar da kotun ta ɗauka, kuma har ana ganin Beijing ɗin na iya sauya ko kuma canza wannan shawarar. Masu zanga-zangan dai da dama sun ki mutunta haramcin, an kuma kama mutane 632 karkashin dokar haramcin, inda aka gabatar da wasu 61 a cikinsu a gaban kotu. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana kira ga kare lafiyar dubban mutane da suka arce daga arewa maso gabashin Burkina Faso da ke fama da tashin hankali. Hukumar 'yan gudun hijiran ta ce rashin tsaro na hana kungiyoyin kai kayan taimako isar da kayan taimakon da ake da tsadadin bukatarsu a wurin. Kusan 'yan Burkina Faso rabin miliyan ne suka nemi matsugunai a cikin kasar, inda tashin hankali wato saboda wannan tashin hankali a cikin wannan lokaci. Haka kuma ya kuma tarsasa dubban mutane suna arcewa domin su tsira da rayukansu. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Babar Baloch ya ce ya yi kashedi cewa yawan masu barin gidajensu da ka iya haura rabin miliyan kafin karshen wannan shekara, idan har hare-hare da 'yan bindigan suke kaiwa fararen hula bai zo karshe ba.
People fleeing the violence report attacks on their villages by extremists who often forcibly recruit male residents at gunpoint.
Ya ce mutane suna arcewa tashin hankalin hare-haren masu tsaurin ra'ayi da ke kaiwa ƙauyukansu waɗanda kuma suke tilastawa mazaje suna shiga cikin mayakan kana su kashe waɗanda suka kiyarda su shiga cikin mayakan an kuma gano cewa ƴan bandigan suna sace mutane suna sace shanu da kuma dukiyoyin mutanen ƙauyen ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC Kasar Iran ta fadada rufe yanar gizo mafi girma a kasar wanda ya shiga kwana na 7 domin murkushe masu adawa da gwamnati a cikin gida lamarin da yasa Amurka ta kakaba takunkumi akan jami'an da suka rufe yanar gizon a wani sakon Twitter da yammacin jiya Juma'a wata kungiya ta yi Allah wadahin da wannan matakin
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin Abari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
na sanyi ne naga sanyi ya ratsa da sanyi da
mala grace wallahi
ya rasa sai da kai
mai sunan garin namu nan kan tuni ya ma wuce sanyi na gaskiya to wanda na sani a wuce sanyi na yanzu
yanzu
kai kai kai
kai na sanyin in sanyin wannan sanyi ruda ka ya za a ke nan
mala ba a ce ai rutawa kai ya ruda ne ai inda ma kin san abin da ya faru
eh
ai subhanallahi ai kin ga wai ana ce mu wai sanyi ni ina jin naji sanyin da ban taba jin irin sa ba amma wai ce ne ake wai bai ma fara ba wai sallama ce yake kullu ne
eh na aka fara kuma duk da yake dai wannan sauyin yanayin da ake fada dai duk da masu musanta wannan abu suna nan suna ta jayayya amma kuma gaskiya ni na ga bambanci kusan sai in ce ina ganin wannan batu yana ƙara bayyanuwa
haba
dan ko sanyin nan yanda ake kaga dai dusa kankaran nan da da yanda dai aka san wannan kasar da kyar a ce a yin Christmas nan ba kankaran nan ba shi yasa ma ake alakanta wannan dusa kankaran da Christmas
ah to
irin abubuwan nan zaka zo kaga dai duk su kayan ado din nan da ake sassakawa zaka ga alaman dusa kankara a ciki sabili da aka dusa kankara to amma wannan lokacin sai ka zo ka gan har a shekarar ma dai zaka kirga dusar kankaran da aka yi su nawa aka yi ko kuma yawanta
to na fahimta ya taho shi sai
na san yana
wani da ban zo lokaci duk wannan lokacin ba akwai yoshi ne wata shekaran jiya ne ko satin da ya wuce ne ni ban ma san ina da hannaye fa sai ina daga na gansu amma kwata kwata ba na jin
to wannan kadan kenan ma to zan ta yi sai
a a to
kamar da muka saba bari mu fara da gaishe-gaishe bari mu fara da wannan gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Dauda Usman da kuma Alhaji Abdullahi Ndanusa nagawu Allah ya sa mun fadi wannan sunan daidai sun ce suna ga yata yan uwa da abokan arziki ne zuwa daurin auren ƴaƴan su Asma'u Usman Dauda da Muhammad Danusa to wanda in Allah ya nuna mana za a yi shi ranar 28 ga watan 12 akwai lokaci
a watan 12 fa
eh watan 12 yanzu wata daya ana fiye da wata daya
shi ma rime zurfin iri ke na
shi ma ne zurfin iri na fakon da wuce aka ce yanda za a daurin wannan aure shi ne NRC lamba ta 42 railway quarters Kaduna South Kaduna da karfe 10:30 da rabi na safe to Allah ya bada ikon zuwa kuma Allah ya sa an yi adace
to amin amin malama Grace akwai shi kuma taya murna ne ga aboki kuma dan uwa a Faruku Dukko Tambuwal shi ma wanda shi kan ya riga yayi auren
to Allah ya bada zaman lafiya
a makon da ya gabata
da albarka
Allah ya bada zaman lafiya ga Faruku Dukko da
Amareshi. To sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun injiniya mai gero makiri wanda ya ce yana gaida Shatima dan bagajin kahinta Lulu da ma Awaya Musa makiri Lulu da Alhaji Shehu dan Alu gidan katako Sakkwato da Alhaji Bawa ka san gidan katako
na ku sani
to
duk wadannan da ke fadi ma duk na san su
kai to na san ni shi ma na gaishe ku to ni ma alheri da gaishe ku da Alhaji Bawa Jekada Sifawa da Ai da Jamila da Zainab matan injiniya mai gero makiri kwantagora kai ka san injiniya ne
a shi ban san shi ba amma ina san sunan
yawa to da fatan kun tashi lafiya sai kuma gaisuwar fata alheri daga Comrade Tasu Ilyas Magami wanda yace a mika mai sakon gaisuwarsa ga abokansa sanin shiga kofar kaura Katsina da Honorable Abdul Salam Lema Tsagin da Saifullahi Idris Jikamshi da Isyaku Hamza Gogori da Usman Baban Yaya Sabon Gida da Kaka Alhaji Bukar Gusma da Masak sai kuma Sha'aibu Zidane NTA Kefi da Ashuru Lawal na 10 Ruwan Baure da Aminu Adamu Malam Maduri sai Sani Diga Jihar Maradi da Sani Gule Kampala Malam Maduri da kuma daukacin ma'aikatan gidan radio VOA Hausa muna cewa mu ma mun gode.
To muna godiya to akwai wani sakon gaisuwa shi kuma nan da ya fito daga Umar Bello Modibo Woro Birji wanda da alama dan uwa ne wannan tace.
Sai to ako
ji kuma sakon gaisuwar ta ne ya tura zuwa ga wato Yawal Lisani ta kai da Garba Sabio Lagashwa da kuma Dauda Sale don doruwa sannan Mu'azu Isa Pindiga sai Bala Muhammad Dambam Mansur Baba Woro na fada da Yahaya Dannu Azare sai kuma Husaini Abba Dambam sai kuma Gani Siraju Faki daga karshe ce da Kadaure Digaga dan Fulanin Warji to muna godiya kuma Allah ya sa ji
tare duk labaran da muka bayar kuna iya garzayawa shafin mu na sada zumunta Facebook domin ku gaya mana labarin da ya fi baku dariya. To ga muna da jerin labaran da suka fi baku dariya kaɗan za mu karanta. Na farko akwai Ibrahim Musa wa Dabarikin Ladi jihar Filato wanda ya ce wallahi labarin Taylor na ne ya fi bani dariya.
Wannan kam.
Ya ce to kai Taylor wai kai banda abinka. Ta yaya za ka ɓoye kanka amma kuma ka baka famun ga fili.
Ejiko Usman Fari Jebuwa Ward da ke jihar Yobe ta wallahi gaskiya wadan labarai kashi biyu duka su bani dariya domin wannan wato labari tankar an raba maki ne a tsakanin babarbare da wauta da kuma bafullata ne mai wauta don haka ni duk biyun sun bani dariya.
To shi ko Aliyu Sani Abdu Utai ina jin ko Utai ne ko Utai ne yace labarin Taylor ne yafi bashi dariya. Allah ya taimaka.
To ita kuma Aishatu Musa Wada Barikin Ladi jihar Filato tare da Maryam Aminu Kano mai da Garko da Fatima Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa wato dai wannan kallabi ne tsakanin rawunan kenan.
Haka
duka dai Barikin Ladi a jihar Filato yace wayyo Allah cikin mu ne fashi saboda dariya. Wallahi to kai Taylor banda abinka ka ci kudin dan uwan mu Fulani amma kuma ba kamar dinkin kayan ka ba kai wallahi ba karamin jahili bane.
Wallahi da lafi ba to sai shi kuma Aminu ne mai gadan kun sa'an tafawa balewa yace a gaskiya labarin Taylor da bafullatanin nan shine yafi bani dariya ya kamata Taylor ku rika cika alƙawari.
Na'am sai Shehu Adamu Rijau yace ni na Taylor wanda ya boye bayan ƙaure ya fi ban dariya domin bafullatanin nan wato yayi azanci sosai.
Sai Usman Fari Jebuwa Ward da ke jihar Yobe ya ce gaskiya labarin bufin latani da Taylor ya fi bani dariya wallahi ganin yadda ya je kasuwa kuma ya kasa zama don haka gaskiya wannan labarin shi da ya fi bani dariya.
To Chiku Sani mai langilangi ya wuri ya ce ai Aunty Grace labarin naku babu na jefarwa a ciki.
To
muna fatan Allah ya ci gaba da baku kwarin gwiwar kawo muna dadadan labaru.
To babo mato mai addu'a yace hakika muna jin dadin duk labaran da kuke kawo mana malama Grace dan Allah ku isa min da sakon gaisuwa ta zuwa ga tsohuwar abokiyar aikin ku wato Halima Jimro da fatan tana cikin koshin lafiya. To Halima da fatan dangi suna cikin koshin lafiya.
Allah ya sa haka. To sai Abdullahi Laki Funto Allah ya sa na fadi jini yace a gaskiya ni labarin mafullata ni ya fi bani dariya sosai kuma abin da ya burge ni wannan karan wannan mafullata ni ya share mafulani ɗan uwansa hawaye domin ya nuna ba kowane mafullata ni bane bai da wayo
ne kuma ya boye bayan kyaure
haka kam
yayi ba saboda bai mishi dinki ba saboda haka shi ya fi burge ni
haka kam
kana kuma sai yace dan Allah ku isa min da gaisuwa ta zuwa ga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Tuko Haraka tsohon garin Rijau da kuma yayana Abdulhali da ke tsohon garin Rijau da Dauda Garba Afan Fataskum sai Honorable Isa Abubakar Faskari da Abubakar Sadiq Belal da Gali Siraju Faki da fatan duka suna cikin koshin lafiya.
Wato tsuntsu biyu ya jefe da
shi. Ai kamar yadda muka ce cewa ko wannan dandanin ma suna iya aiko da sakonnin gaisuwarsu.
To a ƙarshe Alhaji mai hula duna kamar lokaci na tafiya.
Eh haka.
Shi ko ta ya gaisuwa da fatan alkhairi ga dukkan ma'aikatan biyo yace gaskiya ni kam labarin babarbari ya fi bani dariya. Da farko ina gaida Ali Abdullahi Dorin Baga da Usman Muhammadu Maiduguri da Baba Sali Ali Alai Muhammad Abubakar ɗan Maiduguri da Malam Bala mai kwado da linzami limamin masallacin tsangayar Bakai Cross Akira da baban sarkin Makka Bakin Cross Askira da mai martaba sarkin Askira Alhaji Abdullahi Ibnu Muhammadu Askira.
To kada ku fanta masu saurare za ku iya garzayawa shafin mu na sada zumunta Facebook domin bayyana ra'ayoyinku ko kuma aiko mana da naku labarai da kuma bayyana labarin da yafi baku dariya a cikin labaran da muke gabatarwa a koda yau sai zuwa an jima zamu kawo muku waɗannan labarai ne domin jin ra'ayoyin ku mako mai zuwa
gaskiya ne saboda tafiyar nan tare da ku ake yin ta
to na sanya na yau ka kaga abun babaki ka ko ban dariya da kake ka shigo office kai tsuru
wallahi gani hannu rabba na
ai da kaka gashi ko sama ka dan sama da ce wani tsallai wallahi a lamu wai a dace da mato
ato wallahi inda ke
Allah so ka ba sakkuta ka barota kan mota ba da ka kiga da kuskuren
ka na barta sakkuta ma ai ya fi sauki ai ne inda Allah ya cece ni ai da ta bata kan ai da an shiga wani garin saboda komai na cikin waya
komai na cikin waya to kaga inda ake kyautata gaskiya na tuna wayoyi nawa na sai mai tsohuwata za zo sai dan alawa a dauke mata waya dan haka ma sai na sai mata akwai wata irin wayan ta kan tebur din
nan
dan wanda sai na sai mata ta kan tebur nace na ga wanda zai zo ya kikimi wannan sai aljihu
wato ni kin san ma abinda na fi saurin tunawa tunawa ne da akwai kesan nan Amurka wato irin ci gaban ya sa yanzu daga nan cikin nan ɗakin namu na watsa labarai ta dauki waya ta kawai sai in kira taxi an riga an cire min kuɗi banda buƙatar ma in yi magana da shi da na buɗe mota kawai zan yi shiga shi an gaya masa dama ta yayin gizo cewa ga inda zai kai ni to ni shi kaɗai nake tunani a yau in wannan ya ce wani unhuwan da ita fa zai kashe min kuɗi yau kina wallahi kai ga dace to wallahi ka tunda kaje kuma wannan yana da dan tsada haka wallahi kuma
to amma sai aka dace ai abin da ya burge kamar da kake faɗa shi ne amma muna nan zo na kawai office muka ce ga waya ta bata sai zuwa can an jiba kuma aka zo aka ce ai ka zo ga tuna an kawo an dawo da wayar ka
an ce in je tashin jirgin
ka je tashin jirgin kasa kaza wanda ya ganta ta abin ya fitar tashin jirgin ya je ya ba manaja
kware ku ya ba manaja
in an kira ka dauki waya
kware ku to da naje to shi kuma manajan kai komai dai ana kwatanta gaskiya
ba ka ba manajan hanci ba
ba ni da waya sai ce sai na kira ta sai ni ce to ni ba ni da waya nan take sai abokin shi sai ya sai ce hada mai lambar ina ga masa lambar sai ya kira tana shigowa sai kawai dauko min kaci kawai yace ni kawai in sa mishi hannu nan
ka tabbata an karba dan
wannan takaitaccen lokacin wai har an riga an register wannan waya da cewa an kawo da tsuntuwa an kuma register ta to haka dole sai na sa hannu cewa ni mai ita
ka karba kayan ka
wallahi to abun ya burge ni matuƙa kuma waya duka jiya juma'a ne ta cika sati ɗaya
kana baka gama kawalin sabuwar waya ba
wallahi kan
waya ta fashe
amma an ta aiko cikin taimaka kwaye da gaske don wani nuzu haukacin ban nan nutsuwa wallahi ke taimaka kwaye da gaske
Allah kiyaye gaba Allah ya kare duk abin da ya bamu
amin sun ma'ana
to bari mu fara da wannan labarin na ganka da buhunan labarai
babu
mu sha
bari in yi abin
dan garin
bari da ake cewa so duka so ne amma dai son kai ya ji labarin dan garin mu kuma abokina Kabiru je yake karaye
to madalla
yace ni labarin nake da shi yau wani guzu ne ya kwanta yana bacci to sai mafarkin an bashi zinari 99
to
wato yake ya karba
to
yake sai an cika masa dari ciccicic
sai ka ce ya ba su ajiya
ke jiha to ana nan ana ta fafatawa yake ya karba in dai ba a cika mishi kwara ɗayan suka zama dari ba sai canjin kadan ya farka daga baccin sai ya gano mafarki yake
shikenan
to a cikin baccin sai ya ta sakar tunanin shin wai me yasa ya ki karbar wa'annan zinarin 99 in banda wauta sai ya tashi
kuma gashi mafarki ne wa
shine mafarki
amma kuma duk abin ya dame shi
amma da farka shi da farka ya ga wai me yasa ma ya kabe ga sai gashi ya tashi ya shiga wani daki mai duhu ya rufe idanuwan sa ya daga hannuwan sa akan sa wai ya koma cikin wancan mafarkin saboda ne wato ya kwanta wannan da take
amma wannan din ya yanzu ya hakura
wai koma dai wani ne ya koma cikin duro Allah sai tadda hannu
eh yana
fadin kowa ya tura Allah kawo shi cikin daren da zo da
ya ya ni sai ke ya san cewa mu farki ne
Allah ya zabuju akwai wata
to mi kuma ashirin lawan na goma ruwan aure ai kuma daga labari yayi na wani bafulatani yace wai wani bafulatani ne ya shiga mota tulani na dama so nawa suke shiga mota to wannan dai ya shiga mota aka ce tunda yake shiga mota bai taba shiga gidan gaba ba
bai zuciya ta taso shi ba
wannan dan wanga bai taba shiga gidan gaba ba shike na wannan karan sai aka saka shi gidan gaba to shike na ce yana zauna gidan gaban nan yana ganin yadda ake sa giya ana cicinza giya irin motar nan ce wanda
yawuwa
ta ba irin taku ta zamanin nan bane in ka kunna kawai sai tafiya to shike nan sai ga a taka kafa a ja hannu ayi nan shike nan da aka kai wani wuri aka tsaya ayi sallah aka shi bafulatin ya zama shi cikin mota sai yana nan yana faman yin aiki da ya zauna cikin mota sai kokari ya balle giyan mota
a subhanallahi
sai kokari ya balle giyan mota aka gama sallah aka shigo sai bafulatin ya yi sai mota a giya sai gaba
Allah ba gaci yake dadin labari.
Sai ga ba inda zai sa giya sai tambaye mu direba sai tambaye mu platin a menene ya faru ne? Sai mutum na da ne ya kalli direban ya ce mishi ai wannan abun nan ne da kake da kokarin tsingewa kaga.
Wai ya da ta kokarin tsingewa ke.
Daga ke ta kokarin tsingewa ka kasa shi ne daga na samu na balle maka shi.
La ilaha illallah.
Yanda zaka mai da hankali kan asiyarin.
A ko ni gani shi ma wannan ayyara da shi ba ai.
Wai ka mai da hankali ke ta tafiya da ka rika asiyari da hannu biyu mu tafiya mu hankali kwance.
Kai.
Ita ce wannan abin kokari yake duk abin da ake ta yi na kokari yake balle.
Gaskiya amma dai Allah ya saka ka wannan labarin ya ciri tuta ma kuna ta ga ta hurmi.
Masu saurare da wanda zamu jabirki a nan sai ku gaza ya shafi da mun sa da zubuta wanda zamu fitar a mako mai zuwa domin bayyana mana cikin wadannan labarai wadanne da suka fi burge ku.
Na'am.
Yanzu a madadin
Murtala Faruk dan yin.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zama lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Sauraro a nan muke ka ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na rauka jimuryoyinsu, ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
sauraron shirye-shiryen VOA Africa a yamai.